This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomar, Dalon, Niya da kuma murya Arewa. Haka kuma masu na'urar computer a duk sanda suka so suna iya kama tashar kai tsaye a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji rundunar ƴan sandan jihar Rivers ta kai mutane sama da 100. Ko me suka yi idan kun biyo mu cikin shirin za ku ji. Sannan kuma za mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Sa'ilin nan ku ji batutuwan da suka dauki hankalin jaridun arewacin Najeriya. Sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kasar Saudi Arabia ta ce ta tsaida hare-haren jiragen saman haɗin gwiwar ƙasashen Larabawa wanda take jagoranta kaiwa kan ƴan Houthi a Yemen, to amma ba za ta daina matsa ma ƴan tawayen lamba ba. Wasu jami'an gwamnatin Saudiyyar sun faɗi jiya Talata cewa bayan ruwan bama-baman da aka shafe makonni huɗu ana yi, ƴan Houthin sun rasa ƙarfin yin barazana ga farar hular Yemen da kuma wasu ƙasashe ciki har da ƙasar ta Saudiyya. Suka ce yanzu za a shiga wani sabon babi a ƙoƙarin da ake yi na maido da gwamnatin da ƙasashen duniya ta amince da halaccinta, wanda zai haɗa da amfani da hanyoyin siyasa da kuma taimakawa farar hula. To amma jami'an na Saudiyya suka ce sojojin taron dangin za su ci gaba da hana dakarun Houthin kai komo a Yemen, kuma idan ta kama ana iya dawo da hare-haren jiragen saman kowane lokaci. Kasar Iran, wadda ake kyautata zaton ita ke samar da makamai ma ƴan Houthin, ta bayyana sanarwar da Saudiyya ta bayar da cewa wani ci gaba ne a ƙoƙarin da ake na warware rigimar a siyasance. Ta kuma yi maraba da kawo ƙarshen abin da ta kira kashe-kashen farar hulan da ba su da wata kariya.
Mutane aƙalla 7 ne suka mutu a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, bayan da bom ya tashi a cikin wata mota jiya Talata a harabar wani fitaccen wurin cin abinci daidai lokacin cin abincin rana. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito wani mai magana da yawun ƙungiyar ta Al-Shabab na cewa ƙungiyar mayaƙa ce ta kai harin. Wasu mutane aƙalla 8 kuma sun sami rauni a fashewar bom wanda aka auna ta akan gidan cin abinci na Banoda, wanda ne jami'an gwamnati da sauran ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Somalia suka fi cin abinci. Wannan ne mummunan hari na hudu da Al-Shabab ta kai a Somalia kuma cikin 'yan kwanaki hudu da suka gabata. A halin da ake ciki kuma gwamnatin Amurka ta aina wasu jagororin Al-Shabab biyu a zaman 'yan ta'adda a hukumce.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shekara 8 kenan a jere da ƙasar Rasha ke zama ta ƙarshe a jerin manyan ƙasashen duniya dangane da manufofinsu, bisa ga wani sabon binciken jin ra'ayin mutane a ƙasashe sama da 130, ta yadda Rasha ta yi ƙasa sosai a idan ƙasashen yamma bayan mamayar Ukraine da ta yi a bara. Binciken jin ra'ayin baligan mutane 1000 da cibiyar bincike ta Gallup ta yi ya nuna cewa a dukkanin ƙasashen, Amurka ce ta fi farin jini, sai kuma ƙasar Jamus, sai ƙasashen tarayyar Turai, sai kuma China, sannan sai Rasha ta ƙarshe. To sai dai kuma cibiyar ta Gallup ta ce Rashawa da kuma 'yan ƙasashen tsohuwar tarayyar Rasha irin su Kazakhstan da Belarus da Kyrgyzstan da Tajikistan, dukkaninsu na matuƙar ƙyamar gwamnatocin Amurka da tarayyar Turai da Jamus.
Shugabannin ƙasashen Afirka da Asiya na Afirka sun fara isa Jakarta, babban birnin ƙasar Indonesia, don gudanar da babban taron ƙasashen Asiya da Afirka na kwanaki biyu wanda ake farawa yau Laraba. Babban taron, wanda manufarsa ita ce ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen Asiya da Afirka, ya yi kama da babban taron 1955 wanda ya share fagen kafa ƙungiyar Yabaromu a zamanin yakin cacar baka. Taron na 1955 wanda aka yi a tsibirin Java ya janyo kasashen da yawancin su basu jima da samun yancin kai ba bayan sun jima garkashin mulkin mallaka da kuma mamayar kasashen waje. Ba zato shugaban Afirka ta Kudu ya soke halartar taron saboda tashin hankali mai nasaba da kin baki a kasar sa.
Masu shigar da ƙara a Italiya sun faɗi jiya Talata cewa captain din nan ɗan ƙasar Tunisia wanda jirgin ruwan jigilar bakin hauren da yake tukawa ya tuntsire a tekun Bahar Rum cikin kuskure ya gubji wani jirgin ruwan ƴan kasuwa wanda ke zuwa kai masa ɗauki. Masu gabatar da ƙarar a birnin Catalia ta Sicily sun ce captain din ya ja jirgin mai makare da dimbin mutane ya afka ma wani jirgin kasar Portugal na dakon kaya jim kadan kafin tuntsirewar sa daura da gabar Libya a makon jiya ta yadda ruwa ya ci bakin haure wajen 900 dake kokarin guje ma fatara da yaƙi-yaƙin gabas ta tsakiya da na Afirka ta kokarin zuwa Turai wanda ya zama hadari gare su. Masu shigar da ƙarar suka ce ana tsare da captain din ɗan shekaru 27 da haihuwa mai suna Muhammad Ali Malek ne bisa zargin kashe mutane da dama da haddasa hatsarin jirgi da kuma fasa kwabirin bakin haure. Shi ma abokin aikinsa wani ɗan ƙasar Siriya ɗan shekaru 25 da haihuwa mai suna Mahmud Bakin na tsare bisa zargin fasa kwabirin bakin haure. Shugabannin ƙasashe 28 na tarayyar Turai na shirin wani taron gaggawa ranar Alhamis koko gobe Alhamis a birnin Brussels don tunkarar wannan matsala ta bakin haure wadda ba a taba gani ba.
Labaran duniya kenan aka saurara. Gobe mu fara yada zango jihar Rivers inda rundunar ƴan sandan jihar ta kame mutane sama da 100. Ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayan kammala manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya, rundunar ƴan sandan jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta ce ta kama wasu mutane kimanin 104 da take zargi da aikata miyagun laifuka daban-daban a musamman lokacin zaben shugaban ƙasa da kuma na gwamnoni da ƴan majalisun jihohi da ya gabata a jihar. DSP Ahmad Kidaya Muhammad shi ne mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar. A hira da nayi da shi ya ce
a zaɓuɓɓuka guda biyu da aka yi wato ran 28 ga watan Maris da kuma ran 11 ga watan Afrilu muna da cases da muke bincika zuwa cases 41, sannan kuma masu laifukan da ke zargi sun aikata laifuka an kama mutum 104. Ana zargin su ne da aikata laifuka da suka ci karo da dokokin zaɓe na ƙasa da kuma sauran dokoki da ake da su. Da yawa-yawa cikinsu dai an kama su da shi wannan katin zaɓe na din-din-din wanda ya wuce guda ɗaya, sannan wasunsu kuma an kama su ne da kayan zaɓe abinda ya kama abinda ya ke cewa ballot paper da kuma su wannan akwatunan zaɓen. Wasunsu an kama su ne bayan sun sace waɗannan abubuwan, wasunsu kuma an kama su ne a lokacin da suke ƙoƙari su lalata irin waɗannan abubuwan.
DSP Kidaya ya ƙara da cewar rundunar ƴan sandan jihar ta Rivers tana ci gaba da gudanar da bincike domin gabatar da waɗanda ake tuhuma a gaban kotu kamar dai yadda yake cewa.
To a takaice dai yanzu muna binciken waɗannan mutane, bayan an gama binciken su an tabbatar da an yi establishin sun aikata laifin za a gurfana da su gaban kotu. Dama ka san tun kafin a yi zaɓen nan mun sha gargaɗin mutane idan mutum ya san zai fito ne saboda ya sa da hankali ko kuma ya kawo wani abu da ya kawo cikas ga zaɓen nan ba za mu bar shi ba, ko shi waye ne, za mu kama shi kuma za mu bincike shi sannan mu gurfana da shi a gaban kotu. Gaskiya yanzu ba zan iya tabbatar maka kan cewa a cikin mutanen da muke binciken su na akwai waɗanda suka tafi daga wata jiha ko babu ba. Madama ne dai abin da sani mutanen da muke binciken su nan an kama su ne a wannan ranaku guda biyun nan suna aikata wasu laifukan da suka ci karo da dokokin zaɓe na ƙasa.
Jam'iyyar PDP dai ta yi zargin cewa jam'iyyar APC ce ke haifar da rikici a jihar ta Rivers, yayin da jam'iyyar APC mai mulkin jihar ke musanta hakan. Tashi-tashin hankula dai ya yawaita matuka a fadin jihar Taribas yayin gudanar da zabubbuka na shekara ta 2015 da suka gabata. Marayuka da dama sun salwanta tare da jikkata. Ana data zargin rundunar yan sandan Najeriya da katsa London a harkokin siyasar kasar, zargin kuma da take musantawa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To madalla an gaishe ka Malam Lamido. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan.
Adam, my young gun, and honey.
Madalla kada a shagala waɗannan dadadan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ce karfe 3:11. Ga shirinmu na gaba.
Ya karbi kudin wa'annan alhazai sama da 100 nitin zai kai su aikin haji a wannan shekara. To amma sai ya kasance bai kai su aikin hajin ba, kuma bai mayar musu da kudaden ba.
Ya za a yi mutum daya a jihar Niger wanda yake zai ci kudin mutum sama da miliyan 100 da wani abu, a ce gwamnati bata san da wannan mutumi ba, har ya ci wannan kudin.
Shekara ta hudu kenan nan ba da kudin mutum 35 a nan karma kuma muku wanda ke ko kobo, babu wanda ya samu ya karbe, babu wanda kuma ya samu zuwa.
Jama'a assalamu alaikum. A bayan da muka rufe babin kudaden marayu a jihar Kaduna, yau wannan fili na ciki da gaskiya zai juya jihar Neja. Ba wai komawa ga batun tsohon alkali Aminu Kagara da Shanu Tumaki da kuma awakin fulanin da ya kwashe gwanjon su ba. Za mu taɓa wani batu ne na wasu mutane su fiye da 100 waɗanda suka biya kuɗaɗen zuwa hajji shekara da shekaru, ba su je ba, ba su kuma ga kuɗaɗen su ba kamar yadda suke zargi. Wannan batu dai yana kotu, to amma za mu ji ta bakin dukkan ɓangarorin da wani abu ya shafa kan wannan batun. Da farko na nemi wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi mana shimfiɗa kan wannan batun, tun da yake batu ne da ya jima ana taƙaddama a kansa.
To Alhaji Ibrahim, wannan abu ya faru tun shekara ta 2011. Shi wannan kamfani na jigilar alhazai mai suna Lalle Travel and Tours ya karbi kuɗin wa'annan alhazai sama da 100 nitin zai kai su aikin hajji a wannan shekara. To amma sai ya kasance bai kai su aikin hajjin ba, kuma bai mayar musu da kuɗaɗen ba. To daga nan ne fa aka ta samun matsala tsakanin waɗanda suka biya kuɗin aikin hajjin da kuma shi wannan kamfani. To daga bisani dai sun garzaya da shi kotu, kuma kotun alkali ya ce lallai sai ya biya kudaden wayannan mutane, tunda hujjojin da ya baiwa kotun inda kudaden suka makale, ita kotu bata gamsu da wayannan hujjoji ba. Saboda haka alkalin ya bada umarnin ya biya. To bayan an bada umarnin ya biya, aka dan bashi lokaci bai biya kudaden ba. To shine daga baya kuma alkalin ya saki, aka saki dawowa da shari'ar. A yanzu haka dai mutumin yana gidan yari. Ranar 29 ga wannan wata da muke ciki, sannan za a ci gaba da wannan shari'a.
Na san ka tattauna da dukkan waɗannan ɓangarorin guda biyu, wai kudin nan da ake magana akan su na wadannan alhazai da aka ce sun bace kudin nan nawa ne?
Eh to kudaden suna da kusan fuska uku. A bangare guda wasu na cewa kusan miliyan 100 da wani abu ne. Don alhazan suna da yawa amma daga baya an ce shi mutumin yayi kokari ya biya wasu alhazan daga cikin wayannan alhazai to kudaden sun ragu kamar yadda muka samu bayani to amma ba a gaya mana ainihin adadin kudaden da ake bin shi ba yanzu sai dai yawan alhazan yanzu sun kai kusan 115 ne 115 waɗanda suka rage to a yanzu in kai lissafi a shekara ta 2011 a yawan kudaden da aka biya kudin kujera a wannan aikin haji shine za a lissafa yanzu sai dai akwai dan bayani wanda yake yana da muhimmanci a halin da su waɗannan alhazai suka shiga ciki da yawa mun ga wayansu sun jagoranci wasu alhazan ne to sun kiyarda da cewa kudaden sun bace har su ma an kai su gidajen yari wasu da yawa daga cikinsu wasu kuma sun samu matsala a wurin aikinsu da suke yi na gwamnati an kore su saboda wannan matsala to kaji halin da ake
wato su waɗannan da kake zance wato agent ne ko kuma wakilai na mahajjata da suka karbi kudin suka bada wannan kamfani
yawa haka ne to su waɗanda suka ba kudaden ga agent din sun ki amincewa da cewa lalle su ma ba su suka ci kudin ba har abin ya kai ga gidan yari wasu an sai da motoci da gidaje wasu dai ga sunan dai kowa dai ya shiga matsalar da ya shiga a sakamakon wannan abu
to a gaida Mustafa bari mu faro da wasu daga cikin mutanen da suke karashi mai kamfanin jigilar alhazan na Lalle Travel and Tours Alhaji Muhammad Ibn Ndaba
to sunana Alhaji Mande gulin boka a matsayina a wannan shari'a shine na kawo mutane domin wannan kamfani na Lalle ya kai su makatun shekara uku da suka wuce kun bai kai su ba muka bi hanya wanda za a samu su je ba daga ƙarshe muka dauki matakin shari'a wanda yake yanzu shekara biyu kenan muke wannan shari'a din
kamar mutane kai nawa kake da shi a wannan abu
ni yanzu na da mutum tara na akalla miliyan 6,400 da wani abu ne wanda yake na bada wannan kuɗin ta hannun waɗannan jama'a suka bayar aka kawo wannan shi kamfanin to har yanzu dai mun yi ta bin hanyoyi da zamu bi wanda zai kuɗin za su samu ko kun Makka ta samu ba mutanen ba mu samu ba
amma shi yanzu idan ya ce ku dawo da mutanen zai kai su Makka za ku dawo da su ba wani matsala
eh ba za mu yadda da wannan saboda duk hanyoyin da yake bi na yau dare mu akan wannan Makka mun bi mun ga kare shi saboda ka duk abin da ya gamu ga mai cewa zai kai su Makka kare yake
ya ce ya ba wasu kai baka cikin wanda aka ba
eh ni wanda ya ba bai bani ba amma daga cikin wasu mutanen mu akwai wanda ya ba amma ni ban cikin wanda ya ba saboda haka shine muke bin hanyoyin da yake foto ko da za ta taimaka mana domin a karɓo mana wannan hakkin na wannan jama'a to amma mu abu mamaki gare mu shine ya za a yi mutum ɗaya a jihar Niger wanda yake zai ci kuɗin mutum sama da miliyan 100 da wani abu a ce gwamnati ba ta san da wannan mutumi ba har ya ci wannan kuɗin kuma jama'a ga sunan suna ta wahala hedi shekara uku su kai su dawo akan hakkin nan kuma mutumin ne ya canja kuɗin nan gwamnati ba ta sani ba
ina ne kuke so gwamnati ta yi ga abu yana kotu ba
yawa to mu duk da magana tana da kotu muna son gwamnatin jihar Niger muna son wannan mutum da ya zalunci jama'ar nan gwamnati ta shigo ciki domin a karbi kuɗin jama'ar nan hakkin su a basu
kina ganin kotun ba za ta isa ta amsa muku hakkin ku ba
to mu dai mun bi hanyoyi tun shekara biyu muna ta bin kotun mu har yanzu kamar za a yi amma mun tabbata idan muka bi ta hanyar gwamnati tana da ta hanyar kotu karbi mana kuɗin nan ko kuma gwamnati ta hanyar za a yi ta taimaka domin mu samu kuɗin jama'a
Allah kana ciki
ina ciki
to suna da kuma
suna na Alhaji Hassan Isa Makwa
to kai mi ya akai ka shigo cikin lamarin nan
to na shigo cikin lamarin nan kan na kawo kudi a kamfanin Lalle to shekara ta hudu kenan na ba da kudin mutum 35 a nan karamar hukumar muku wanda ke kowa kobo babu wanda ya samu ya karbe babu wanda kuma ya samu zuwa
cikin mutum 30 da wani abu
biyar din nan a karamar hukumar muku babu wanda ya samu zuwa ko mutum guda ba kuma wanda ya samu kudi ko naira 1,000 kamar da na ji an ka ce an maida ma wasu kudi to amma abin mamaki nan wayannan maganganu mun yi ta tun ba yau ba kafin mu a shigo kotu tun shekara biyu kenan mun je ga majalisar jihar Niger ba su ɗaya ba, ba su ba, amma akwai lokacin da ciya ma na karama ko makwai jagorance mu muka je majalisa, amma wata cikin majalisan nan ko ta mashegu ce ta fadi abin da ya yi wa kowa dadi a rannan kan cewa wayannan mangan da aka kawo gaba gare su a tashi a je ga mai girma gwamna ya taimaka ma wayannan talakawa tun da ke wasu daga cikin su ma sun zama babu. To wannan magana kowa ya ji dadi rannan akan cewa har yanzu kuma kamar an shuka dusa. Yanzu har gobe Hajibi kaga inda kana cikin tafiya kuma kai inda za ka ba, ai ba da muka ce ka gaji tunda yake so Allah ya yi su, kuma mai taimakawa tarkawa ne har gobe Hajibi muna bidiyar wannan taimako zuwa gare su. Da akwai lokacin da muka je hamma maga takarda gwamnatin jihar Neja akan rannan kamar da na fadi cewa wani ya fadi wata ta fadi a can majalisa, haka wani ya fadi kuma rannan cikin ma'aikatansa cewa mai uwa a murfu ba ya ce gayan tuwo, cewa to kai maga takarda jihar Neja ga dai mutanenka doran nan mun ware kanmu ne a karamar hukumar kuma muka je kuma yau kamar an shuka dusa. Saboda haka muna neman taimako ga mai girma gwamnatin jihar Neja, in maka maka, in kudi kudi, kuma suna da hanyar yi ta su taimaka mana saboda adadin annabi.
To idan Allah ya kai mu ashiri na gaba za mu ji ta bakin lauyan waɗannan mutane da kuma shi kansa wanda ake ƙara da cinye waɗannan kuɗaɗen.
To ni sunana Muhammad Barau Shehu Kagara, ni ne lauyan da ke tsaya ma masu ƙara a wannan shari'a. Muna ƙara na neman haƙƙi na kuɗaɗe na mutane da shi wanda muke ƙara a kai. Shekara uku da suka gabata mutane sun tara kuɗi masu yawa suka biya a kamfaninsa da niyyar cewa za su je ƙasa mai tsarki su sauke farali. To amma hakan bai yiwu ba saboda yaudara da cuta da shi wanda aka baiwa kuɗin ya sa a cikin al'amarin.
Sunana Dagba Ibn Muhammad. Because Hajj ba kudi ba ne sai wanda Allah ya kira. Kwaitora sun biya kudi a kamfaninmu kuma ba mu samu enough visa ba.
Yanzu a madadin Mustapha Nasiru Batsari, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
To madalla, yanzu mun zo ga shirin mu na jaridun arewacin Najeriya tare da Mustapha Nasiru Batsari.
Kusan dukkanin jaridun arewacin Najeriya a wannan mako shafukan su na gaba na dauke da hotunan matashin nan Suleiman Hashimu da ya taka sayida daga birnin Lagos ya zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya saboda cika alƙawalinsa na cewa zai yi tafiyar idan har Janar Muhammadu Buhari na APC ya ci zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a Najeriya. Jaridar Leadership dai ta ce ta ɗauki hotunan Suleiman Hashimu ne a daidai lokacin da yake isa harabar ofishin jam'iyyar APC da ke Abuja a ranar Litinin da ta gabata, al'amarin da ke nuna cewa alƙawalin Suleiman Hashimu ya cika. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Leadership ta ambato shugaban Najeriya mai jiran gado General Muhammadu Buhari ne yana cewa zai dawo da aikin neman man fetur a yankin tafkin Chadi da ke cikin jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya. Jaridar dai ta ce General Muhammadu Buhari yana wannan bayani ne a gidansa da ke Kaduna a matsayin mai da jawabi akan roƙon da gwamna Kashim Shatima na jihar Borno yayi akan wannan batu. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta ambato jam'iyyar APC ne a jihar Plateau tana yin gargaɗi ga gwamna mai barin gado Mr. Jonah Jang game da barma sabuwar gwamnatin APC a jihar kayan da ba za ta iya ɗauka ba. Jaridar ta People's Daily ɗin dai ta ce APC ma ta kira taron manema labarai ne a birnin Jos inda ta gargaɗi Jonah Jang da cewa kar ya kuskura ya ba da wata kwangila a daidai wannan lokaci da yake shirin yin bankwana da madafin iko a jihar ta Plateau. Obasanjo ya gana da General Muhammadu Buhari a Kaduna. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust. Jaridar ta ce tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya yi wata ganawa ta sirri da shugaban ƙasa mai jiran gado General Muhammadu Buhari a gidansa da ke Kaduna. Ganawar da aka ci ta ɗauki sa'o'i ana yin ta, babu wani cikakken bayani game da ita. Amma a ɗaya gefen jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa wani dan kunar bakin waki ya halaka kansa a unguwar bakin kasuwa dake cikin garin Fataskum ta jihar Yobe. A ƙarshe dai da jaridar Dezal Herald mai fitowa mako mako zamu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da ta ambato gwamna Mu'azu Babangida Aliyu na jihar Niger. Yana cewa kin mutunta alƙawalin wa'adi daya ga shugaba Goodluck Jonathan yasa jam'iyyar PDP ta sha kashi a zaben shugaban ƙasa da na ƴan majalisu da ma na gwamnonin da aka gudanar a ƙasar. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To an gaishe ka Malam Mustafa, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Aliyu Imam Aboki daga jihar Kwara Kayama mazaunin Kano. A VOA muna so mu bayyana farin cikinmu da kuma na samun nasarar shugabancin Janar Muhammadu Buhari a Najeriya a madadin kungiyarmu gabaki daya. Da hakan kuma har yanzu madadin kungiyarmu muna nuna gingina da kuma yabawa wannan jajirtaccen namijin gwarzo wanda itaka tun daga Lagos zuwa Abuja. Saboda haka ya kai gwarzon namiji, muna masa fatan alkhairi. Da haka muna yi wa Janar Muhammadu Buhari fatan alkhairi. Allah ya taya shi riko da fatan Allah zai tsare mulkinsa, ya tsare shi, ya sa ya tuna da talakawan da suka zabe shi, saboda ba a taba samun shugaban kasar da aka jin dadinsa irin Janar Muhammadu Buhari da samun nasara ba. Saboda haka da fatuwa Allah jomira hokke bawde jogade, Allah watta barki der jogade ma da der Najeriya, Allah rena sharru wai da mada. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar matasa Fulani Waldere Fulbe Four of Nigeria daga Kwara Kayama mazaunin Kano, Aliyu Imam Aboki, a huta lafiya.
Magana kwamarin Bishop Dauda Sabo Ungba ga sana babban magatakar da kungiyar mu da talaka. Ina kira ga zababban shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari cewa idan ya tashi na damanta shi kada ya mance dabarar da Salaman Dalin. Domin a Najeriya muna da yakinin cewa mutane irin su Barista Salaman Dalin sun taka rawa sosai wurin kawo sabon Najeriya. Saboda haka muna fatan Janar Muhammadu Buhari da zai manta da Barista Salaman Dalin a cikin ministocin shugaba. Nagode. Magana kumarin Bishop Dauda Sabo Unguwa Katsina, babban magatakar kungiyar murya talaka.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice tare da Malam Ibrahim.
To ladan ƙasar Saudi Arabia ta ce ta tsaida hare-haren jiragen saman haɗin gwiwar ƙasashen Larabawa wanda take jagorantar kaiwa kan ƴan Houthi a Yemen. To amma fa ba za ta daina matsa ma ƴan tawayen lamba ba. Wasu jami'an gwamnatin Saudiya sun faɗi jiya Talata cewa bayan ruwan bama-baman da aka shafe makonni hudu ana yi, ƴan Houthin sun rasa ƙarfin barazana ga farar hulan Yemen da kuma wasu ƙasashe ciki har da ƙasar ta Saudiya. Mutane aƙalla bakwai ne suka mutu a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, bayan da bom ya tashi cikin wata mota a jiya Talata a harabar wani fitaccen wurin cin abinci daidai lokacin cin abincin rana. Shekara takwas kenan a jere da ƙasar Rasha ke zama ta ƙarshe a jerin manyan ƙasashen duniya dangane da manufofinsu. Bisa ga wani sabon binciken jin ra'ayin mutane a ƙasashe sama da 130, ta yadda Rasha ta yi ƙasa sosai a idan ƙasashen yamma bayan mamayar Ukraine da ta yi a bara.
To madalla, yanzu kuma cikin ikon Allah nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa. Musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Cubahiro Jidone wanda ya bada umarni, sai kuma injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya Charles. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da Alasar, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.